da malama mun ganta ta zo nan shagon me aka zo yi
na zo siyan kayan abinci ne
saboda
na girkin NGO ina da NGO
okay
sai da Zainab
shi me kuke ya NGO din
community development
kuna raban abincin azumi
eh muna raban abinci both da pepe da the raw ones aka
ban gane ba da me
da pepe muna dafa sai mu rarraba
wa
mutane da danya
duk azumi kuke wannan
insha Allah
kamar shekaru nawa da kuka fara
zai kai 5 years
to wani suwa da suwa kuke ba abincin
kawa ne aka mostly wurin yan masu aikin karfin nan zai ga samari sun taru aka most especially a area din mu yaren gadi-gadi akwai ni area da ake kira tashan ba noma nan zaka ga masu aikin kankarin nan nan suke taruwa mukan zuwa gurin mu rarraba musu so at times kuma last year kamar last year mun je R angwa uku muka faka motar mu a Federal Government College
FGC
na muka faka aka je aka kira yan ci shakar rarraba musu
to ya kuke kukulla abincin
wanda zai da kai no matter how
da cin mutun
bai cin mutun zai isa insha Allah
zaki ga mana da me da me kuke sawa a cikin kullun
shinkafa if I should show you the list now gashi nan na sai shinkafa already magi albasa chinchimatos man gida
danyen kenan
a'a danyen shinkafa da taliya in most cases
kuke bayarwa da farko kuma fa
da pepen shinkafa shinkafa it depends year before the last mun shinkafa it depends on our boss so muna da isheshen kudi muka yin varieties kuma year before the last mun yi fanke da kunu mun shinkafa da faduka lafiyayyen fa
da nama da kuri wanda
kowa zai iya ci ba lalle da nama ba amma kowa zai iya ci if I should show you the list of abubuwan da nasiya zan ji sai yanzu abubuwa ne da ko da ma a gidanki ma aka zai
to tun da aka fara azumi har kawo yanzu ba ku taba yankewa ba
a'a sai dai a ce wanda aka yi last year na this year dai bai kai na last year ba 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 nan fa kada muka saya ba yara yayan mu a can we hate saying that matsu yan shaye-shaye because they are our children bai kamata a ba su wannan stigma ba yayan mu dai an le shirye su na dorayi akwai lokacin da muka je muka ciyar da gidan gaba daya lunch
to ina ku ya samu kudi
fine good question in fact abin da ya miracle ne in the sense that we are so few
ba ku da yawa
ba mu da yawa so kin san duk inda za a ce kawo most especially a arewa a middle belt akwai wahala yan kudu dai kan sun yi nisa a community development amma mu dai nan ka da sauki muna samun donors wasu suna donate mana kudi da dan kadan da muke da shi
to kuna tallane har mutane su san cewa ga abin da kuke yi su kawo nasu gudunmuwar
akwai wanda muka san cewa yes they can support us su muke gayawa wasu do just say ba su da shi
kuna gaya kun mutane
akwai lokacin da muka yi renovating wani islamiya ma a can gadi-gadin mu we look for kwa an ba mu
bayan watan azumi a ragowar watannin me kuke yi
yara a islamiya muna da yara a islamiya da muke biyan kudin makarantarsu even some less privilege an ce marayu fa grade by grade ne akwai wanda iyayensu na da rai amma still they are like marayu ko ba haka ba so we sponsor them to school wasu mun sa su gurin koyan dinki and so on
to a duk wannan tafiya da kun dau dogon lokaci shekara biyu ana fuskantar kalubale
sosai ma in fact some people that you least expect cewa za a kai wa takardar neman taimako su taimaka you least expect cewa ba za su mai responding ba irin su mana kalma mai dadin nan ma babu ba zan taba mantawa ba da akwai gidan da na kai takardar taimako I think about 4 years ago na shiga gidan washe gari because it's almost my next door neighbor so to say wallahi na tarar da takardun na ayayya gashi akan staircase okay mutane gaskiya ba sa taimakawa yanda aka yi expect because the person that you expect to give 10 naira in ya bada 10 kobo it's nothing it's unexpected wasu kuma they don't even respond
ba sa
responding and we have muna da videos and some pictures to show cewa ga abubuwan da muke yi, just to show them, to encourage them that in mun karba ba a jukun mu muke sa ba, mu ma neman yadda muke ragon Ubangiji, because it's allowed ka je ka roka ka taimakawa mutane.
Da fatan al'ummar musulmi za su amfana da abinda aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.